نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أشرين دا بيار ga watan Zulqa'ada hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da 1439 wanda shine daidai da 7 ga watan 8 shekara ta 2018 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Ammar bin Yasir wanda ke cikin unguwar Hausawa a cikin birnin Kano domin karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin Ihya'us Sunna wa Ikhmadul Bid'a littafi ne wanda babban malami Shehu Usman Dan Fodio rahimahullahu ta'ala ya wallafa wannan kuma shine darasin mu na 49 a cikin wannan littafi Allah madaukakin sarki ya samu dace a darasin mu da ya gabata mun karasa bayani ne game da babin zakka inda malam ya kawo mana wasu daga cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallam game da abin da ya shafi zakka sannan kuma kamar yanda ya saba ya kuma kawo wasu abubuwa waɗanda ya wajaba mu kauce musu domin sun saba wa koyarwarsa sallallahu alaihi wa sallam yace yana daga cikin sunnarsa sallallahu alaihi wa sallam fitar da zakatul fitr kafin mutun ya fita zuwa sallar idi saboda hadisin da Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisin Abdullah dan Umar inda yace annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi umarni da a fitar da zakatul fitr kafin mutane su fita zuwa sallar idi na daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam kan abin da ya shafi zakka karbar zakka daga wajen mawadata da kuma mayar da ita zuwa ga ainihin mabukata talakawa duk inda suke abisu da ita akai musu idan mutum yana area da duk kowa mawadaci ne to sai dauko zakar sa ya zo ya nemi ina mabukata suke ya kai musu inda suke hadisi ya tabbata cikin Bukhari hadisin Abdullahi dan Abbas inda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika Mu'az ibn Jabal zuwa Yaman amma ya gaya masu cewa farkon abin da zai fara yi ne shine yayi kokarin kiran su zuwa ga musulunci idan suka yi imani ya fara shiga cikin zuciyarsu to dukkan abin da kuma zai biyo baya na shari'a za su iya karba kuma su yi aiki da shi dan haka daga bisani bayan shigar su musulunci sai kuma a ce su yi sallah daga baya a ce musu akwai zakka har ainihin wato zuwa karshen hadisin inda ainihin wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma ja hankalin su masu lissafi da masu tattara zakka akan su ji tsoron Allah kada su cuci ainihin wato ko su zalunci mawadata kar kuma ainihin wato a yadda a zabi abin da yake shine mafifici a cikin dukiyar masu dukiya a bar musu tarkace wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi hani akan haka bayan nan sai kuma malai dan kawo wasu daga cikin bid'o'in da ake yi a wannan babi na zakka yace yana daga cikin ta wato jinkirtar da bayar da zakka bayan lokacin fitar da ita yayi har sai zuwa watan Ashura wannan bid'a ce muharrama sannan yana daga ciki wato ajiye dukiyar zakka mutum ya ki bayar da ita ga talakawa kawai sai dai in yayi baki a dinga diban kudin ana yi wa baki hidima da shi wannan shi ma ya saba wa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yana daga cikin bid'a dai har wa yau ba da zakka ga limamin tarawih a masallaci akwai masallatan da zaka ga wasu mawadata ne suka gina kila ma masallacin a gidajensu yake da haka da ramadan sukan sallami ko su biya wanda suke yin tarawih to sai aka ce ya saba wa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam dan allowances da ake ba wa limaman da suke jin tarawih ya zamanto an ajiye zakka a dinga ba su a cikin wannan dukiyar ta zakka ko da suna cikin wayanda suka cancanci su ci zakka din to sai dai a ba su wancan dan allowance da ake ba su kuma a ba su zakka amma a ba su a matsayin shine ladan su ko kuma shine allowance din su to shi ma wannan ba daidai bane yana daga cikin abinda malai ya kawo na bid'a a babin zakka shine mutun ya wari iya ƴan uwansa kawai ya zama su yake ba zakka baya ba makota baya duban cewa akwai mabukata wa'anda kila sun mafi ƴan uwan nasa na jikin sa bukata a madadin ya waru wani kaso ya ba ƴan uwan nasa babu laifi
abu na gaba
ya fitar da haƙƙin Allah sannan kuma ya waru wani adadi kuma ya bawa ƴan makota wa'anda kuma suna tare da shi ko da yaushe kuma suna da bukata ya ba su to warar wa'ancan ya zamanto su kadai ake ba wannan shi ma yana daga cikin abin da malam yace bid'a ne yana daga cikin abin da muka karanta shine idan mai dukiya ya ware zakka sai ya danka wani cikin yaransa ko hadimansa yace ya raba to shi wannan mai rabawar dan ya dadada wa mai dukiya sai ya ga ya fifita ƴan uwan mai dukiyar wajen ba su kaso mai yawa ko kuma ma gaba ɗaya ya zama su kadai ya ba zakkar to wannan shi ma malai yace ba daidai bane abinda yake daidai babu laifi in ƴan uwan mai dukiya mabukata ne ya ba su sannan sauran jama'ar gari da su ma akwai mabukata su ma ya diba ya ba su shi wakilin da aka ce ya raba zakka wannan shine abin da yafi zama daidai yana daga cikin abin da malai ya kawo mana na ƙarshe shine wato yin ƙari a wajen zakatul fitr akan sa'in da aka ce a bayar mutun ya zama ya ƙara wani abu wannan ita ma bid'a ce makruhiya adadin abin da shari'a ta ce a bayar shi ya kamata mutun ya cire ya bayar in yana so ya dadada ko ya kyautata babu laifi sai ya cire zai iya daukan buhu guda ma ya ba wani amma in zakatul fitr ne yanda shari'a ta ce a fitar haka ake
ba kaga dama kai watsi da shi kuma shi yafi kamar me sai a ce ai na taka kashi alwala ta kare mun sha baya da lokacin da muke can baya wai taka kashi zaka alwala ai to shikenan da zaka sashi alwala wai kashin ka
sallallahu alaihi wasallam shi da yace a bada sa'i kai kana ganin gaskiya ba sa'in ya kamata a bayar ba ya kamata a ƙara akan sa'i to ko shakka babu kaga wannan ba karamin laifi bane mutum ya dinga cin gyaran Allah da manzansa yanda suka ce ai sai mutum yayi haka amma babu laifi zak wato sadaka ta yau da kullun ka dauki buhu guda ko kwano 20 ko kwano 30 ka ba wani wannan babu wanda ya hada ka amma ita zakatul fitr din waya kifa inda amrihi wa nahyi to anan muka tsaya insha Allah za mu shiga sabon darasi qala al muallif rahimahullahu ta'ala al babu tasi'u ashara wato babi na 19 babi na 19 a cikin wannan littafi mai albarka fi bayani dariqis sunnatul muhammadiyyati fi babi sawm a cikin wannan babi ne zamu ji yaya koyarwar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama take a babin da ya shafi azumi wa bayanu ma ahadathahu an-nas kuma a cikin wannan babin zamu ji irin bayanin abinda kuma mutane suka kirkiro ba Allah da manzansa bane suka sa su suka kirkiro kansu fihi a cikin wannan ibada ta azumi minal bid'i shaytaniya daga bid'o'i irin na shaytan duk inda kaga sunna to kuma a gefen ta akwai bid'a sai kai hankali duk inda annabi yace ayi kaza to sai shaytan shi ma ya zo ya ce shi ma kaza za a yi shi yasa da ka bar sunna to ka kuma shiga ainihin wato ka shiga cikin wani hali kana barin sunna a wata ibada to ka shiga bid'a dan ba wani muzabzabi da baina zalika ba tsaka tsakiya ko dai kai sunna ko kuma kai bid'a to to haka azumin Ramadan da sauran azumuka da muke yi ko dai ka bi Annabi sallallahu alaihi wasallam a azumi ko kuma ya zamanto ka aikata bid'a a cikin azuminka. Dariqus sunnati fi babi sawm, wato tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallam a babin azumi, amma dariqus sunnatul muhammadiyyati fi babi sawm, amma dangane da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam a babin azumi, fa huwa sunnar Annabi shine an ya soma kullu wahidin, kowane daya daga cikin musulmi yayi azumin sa kama kana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya soma kaman yanda ma'aikin Allah yake yin azumi. Kenan kaga in kana so kai zama azumin ka ya zama irin na Annabi sallallahu alaihi wasallam, to sai ka je kai karatu, sai ka karanci yaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin azumi. Shin azumi ne wanda cike da gulma? Azumi ne wanda yake cike da yi da mutane? Azumi ne cike da kallakallan haramun? Azumi ne cike da wato jin kide-kide da abubuwa na haramun? Ko azumi ne wanda ake cika shi da ainihin wato yawace-yawace da sauran abubuwa na bata lokaci? To wannan wajibi ne ka san yaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi azumi, dan ka zama ka dace da koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda daga cikin hanyar da za a karɓi azumin ka shine azumin ka yayi dace da irin na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kamar yanda muka sha karantawa, aikin ibada ba a karɓarsa sai ya cika shishikashikai guda biyu. Shishike na farko shine ya zama akwai ikhlasi, shishike na biyu ya zama ya daidai da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk wani aikin ya saba wa'annan tuwasun guda biyu, to ya tashi daga aiki, Allah ba zai karɓa ba. Duk koyinka da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ibada in ba ikhlasi riya ta shiga ciki, aikin ka ya tashi daga aiki. Duk ikhlasin aikin ka da yi dan Allah in ya saba wa koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan aiki ba aiki ne wanda Allah aiki ba zai karɓa, Allah ba zai karɓe shi ba. Dan haka sai an kiyaye ya zama mun sa ikhlasi, kuma ya zama to mun yi mutaba'a koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam. To shine nan mallam dan podiyo yake gaya mana cewa sunnar Annabi a babun azumi shine kowane ɗaya daga cikin mu yayi azumi kaman yanda ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin azumi, wa yaqtadi bihi, ya kuma yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma yaf'alu, cikin dukkan abin da ya tabbata Annabi yana aikatawa fihi a cikin azumi. Annabi yana qiyamul layli, to sai ka dinga yi. Annabi yana karanta alqur'ani cikin ramadan, yana yi, sai ka ci gaba da yi. Annabi yana sadaka da kyauta da yalwatawa iyalai da sauran mabukata, to sai ka ci gaba da yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ainihin wato yin zikiri da tasbihi da sauransu, yana yi, sai ka yawaita yi. To dan haka duk abin da ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi da azumi, to kai ma sai ka yi kokarin yin kaman yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi. Wa fi sahihi al-Bukhari, حديث يتبت تكن بخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه لقى أبي هريرة الله يقارى مسيده قال يتي قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتي صوموا لرؤيتي وأبطروا لرؤيتي فإن قم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. النبي صلى الله عليه وسلم يتي صوموا كنوك أزمي لرؤيته إن أنتي أنغوتا shine li ruqyati, danganin wata. A tabbatar dai ba a dauki azumi ba sai da wata ya tsaya, ka gani ko wani ne ya gani, ba sharadi bane sai na gani, ka gani kowa sai ya gani. Shi kansa wannan sharadin aka sa shi wahala mutane za su, shi kuma addinin nan ba Allah ta'ala bai saukar da shi dan a wahala ba. Yanzu jaririn watan nan farkon fitowar sa a ce kowa sai ya ganshi zai dauki azumi, ba ku ganin akwai wahala? Ba karamawa wani sai dai wani to ba idan sa ma ba shi da karfin gani, kana ina za a hado wajen mutum 10 mutum 20 ai ta gashi nan karkashin kaza har a gama har duhu ya shigo ba ka ganshi ba, ko ba yi? To in an ce sai kowa ya ganshi, kaga kai banda kai kenan, sai ka jira sai washe gari sai ka dauki azumi. Da haka wannan ka'ida ta cewa sai an gani ba koyarwar addini bace, shi yasa galibin wa'anda suke bin wannan tafarkin za ka ba masu karatu bane. To yaushe za ka saki masu karatu? Ga dandazon manyan malamai na duniya da manyan malamai na garinku, duk sun tabbatar sun karantar da ku cewa in an sanar da ganin wata ku dauki azumi, sai kuma kawai ka zo ka ga wasu mutane da basu shahara ba da karatu ba ma masu karatu bane, shikenan su ne za su dinga yi maka cewa a dauki wata ko kara da a dauki azumi ko ka a dauki azumi. to galibi abinda muka samu kanmu a ciki kenan sai a ce wai ai ba a ganin sa ake cewa ana dauka to me ya riba shugaba dan ya ce ka dauki azumi ba a ga wata ba wace riba ya samu kudi za a bashi ko tsawon rai za a kara masa ko mulkin sa ne zai kara karfi ba ko ɗaya daga ciki inda a ce abinda ya shafi duniya ne da abinda ya shafi samun kudi da waye in an ce shugaba ya yi ma kudi kamar irin shugabannin mu ba wa maki amma a harkar addini kamar azumin Ramadan saboda haka in ka karanta dukkan je ka karanta littafai na addini waɗanda suka yi magana game da daukan azumi abubuwa guda biyu in ban manta ba aka faɗa na farko ganin watan idan aka samu mutanen kirki mutum biyu sun ga wata shikenan ko ishimawi ɗinka ka je ka karkade masa kura ka karanta babun azumi a ishimawi ka ga me yace maka kafin a dauki azumi cewa bi shahadati adalaini in an samu mutanen kirki mutum biyu suka ce sun ga wata ya wadatar kuma wannan magana ta malam mai ishimawi ita ce daidai da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a kaida ma ko mutum ɗaya ne in an yarda da nagartarsa ana daukan azumi ina fata an gane kamar yanda Abdullahi dan Umar da sauran sahabbai duk sun ga wata su kadai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada dama ya ce a dauki azumi in kuma ba a ga wata ba samu mutane guda biyu da suka ce sun ga wata ba to ya zamanto shi Sha'ban ya ce ka kwana 30 tunda a musulunci ba mu da wata mai 31 to da zarar ba a samu wata shaidar ganin wata ba to sai a jira Sha'ban ya cika 30 da ya cika 30 gobe ɗaya ga Ramadan ko an ga wata ko ba a ga wata ba sannan mai Ishmawi ya kawo wata magana ya ce au jama'atun mustafida ita jama'atun mustafida ba sai adalai ba an fahimta jama'atun mustafida mutane da yawa wanda zai wahala wannan mutanen su haɗu su yi ƙarya kawai a kasuwa ana ta haya kasuwa dab da magaruba kawai yan kasuwa ba kawai a kasuwa sai wasu suka la ga wata wannan hawala ma ya gani aka samu wajen mutum 10 ko 20 duk sun gan shi shikenan kawai suka zo suka tabbatar mahukunta suka gamsu da ganin su shikenan sai a sanar da mutane su dauki azumi amma cewa sai kowa ya gani kuma abin da zai baka matsala idan son zuciya shi zai dinga jagoranta ka to ka gama yawo yanzu hukuma za ta sanar an ga wata wani ya ce shi bai yadda ba ai azumi ɗaya ko biyu wani ya ki dauka amma wani wanda ya yadda da shi ya zo ya ce kai an fi bugo waya fa malam wane wani wanda suka yadda da shi an ce ya ce an ga wata fa sai ga ya dauka ko ba ku lura da wannan kuma a cikin su akwai wanda shi baya gani in ka ce sai kowa ya gani ya makaho zai ga wata tsoho da idan sa yanzu ba shi da karfin ganin wata ya zai ga wata so duk ka'idar da dan adam ne yasa ta sai an wahala shi ka'idar da Allah ya sa shine mutane biyun sun ga wata ya wadatar kawai in sun zo su fada kawai mutane su tashi da azumi kuma ita azumi ibadar azumi ibada ce jama'iyya ibada ce wanda ake so a yi ta tare a ajiye ta ba jam'iyyar siyasa ba ce da wani zai ce shi wancan jam'iyyar yake wannan shi kuma ya ce a shi wannan jam'iyyar yake wancan ya ce wancan jam'iyyar yake a addinin so ake kai ya hadu kuma daga cikin ibadar za ta hada kan al'ummar musulmi shine azumi to ita ma sai da shedan ya shigo sai mutun ya kwana biyu ana azumi yana cin abinci akwai masu dan wato kana iya cewa masu hankalin cikin su shine wanda ba zai ci abinci ba amma kuma dai shi yauwa saboda yana dan jin tsoro kai ya saki jiki ya ci abinci kuma tana iya yawa fa azumin nan fa haka ne akwai kuma masu wauta da gaske a cikin su zaka ga shi ai kawai bai yadda an ga wata ba zai ci abincin sa da rana akwai hadari kwarai da gaske Annabi sallallahu alaihi wasallam ka fahimci hadisin cewa sumu li ruqyati shi yasa wata rana wani muna tattaunawa da shi irin waɗannan masu sai sun ga watan sai ce ai Allah ya ce fa man shahida minkum shahara fa yasumu nace dan Allah kan shi wai ga ma wannan ayar akan wannan take magana fa man shahida kai me ka dauka shahida yana dan jin larabci ne ka koma duk ka dauki tafsiran nan ka ga me malamai suka fassara fa man shahida minkum shahara sannan kai me ka dauka da ashhar dauka kake wannan watan na sama sunan sa ashhar kwanakin watan sune ashhar wanda ya halarci kwanakin watan lafiya sa kalau fa yasum amma an ka kiyadda manzo Allah ya fassara maka aya sai ka shiga kwata faman shahida min kuma shahara wannan watan na sama farkon kamawa sai sunan sa hilal in kuma ya fara haske ya kai wajen wannan wajen abin da ya sunan sa alqamar ba ce aka yi faman shahida min kuma hilal ba ballanta aka ce wanda ya ga jaririn wata faman shahida min kuma hilal faman shahida min kuma shahara kuma sai aka sa min dan wani kafin ramadan din ya mutu minkum shahara kaga shi kansa kwanakin watan ramadan din ba kowa bane zai samu halartar su dai kenan sannan wani ya halarce su amma ba shi da lafiyar da zai azumi da haka nace ka daina ash-shahara ba watan sama ake kira da ash-shahara ba la gafata mala an fahimta ko saboda haka gaskiyar magana shine yanda mahukunta su sanar a dauka su sanar a ajiye shine daidai Allah madaukakin sarki kuma ya dora mu akan daidai din wa abdiru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma ku ajiye azumi liru'yatihi dan ganin wata ba ce aka in kaga wata ba dan ganin wata in an tabbatar an ga wata yau ka kai azumi 29 ne aka ce an ga wata sai ka ajiye azumin ka ba a ganshi ba yau sai ku cika lissafin 30 domin asali wani sai ya zo kuma wata shubuhoyi iri-iri wani sai ya zo ya ce maka to ai ya za a ce wai duk shekara bayan azumi 30 sai 29 shine asalin wata 29 in an samu matsala ne ba gan shi ba shine aka cika cika lissafi amma asalin wata 30 ne a 29 ina fata an gane wani lokaci ba a gan shi ba kila saboda yanayin hadari ko saboda hazo ko saboda wasu dalilai yasa ba a gan shi ba dan haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in gumma alaikum kaga kenan tana iyawa an ganshi ku ne ya kuyar muku sai ya ce fa in gumma alaikum an kai wata 29 ya buye ba a ganshi ba sai ya ce fa akmilu iddata sha'ban 30 ma'ana kun dauki watan ramadan kun kai 29 ya kamata a ce wata ya fito to amma yanayin yika sukan sa azumin ba zai fito watan ba zai fito ba ana iya samun gari yayi hazo ana iya samun gari yayi hadari ko da aka sai buya ya fito din amma wayannan dalilan ne suka sa ya buya ba ku ganshi ba to tunda ba ku ganshi ba sai annabi ya ce fa akmilu iddata sha'ban 30 sai ku cika lissafin sha'ban 30 yana cika 30 gobe ramadan sai a tashi ramadan idan kuma ramadan din ne akai 29 fa in gumma alaikum fa akmilu iddata an fahimta sai ku cika watan ramadan 30 wannan shine yanda ka'ida take da haka ka koma cikin ishmawi din ka zaka ga yaya ake ganin wata ana ganin sa ta hanyar ana tabbatar da ganin wata ba ta hanyar kowa da kowa sai ya gani ba ba wannan hanyar bace hanyar da ake tabbatar da ganin wata shine a samu adalai mutum biyu su ga wata ko ba kai ne zaka dora akan sikelin ka ba kace ba kai da adalcin wani ba ba kai aka sa ba shari'a ta faɗi musulmi mutumin kirki in yaje su mahukunta suka gamsu da cewa wane aka yi musu interview an yadda da nagartarsa yazo yace ya ga wata aka samu mutum biyu sai ayi announcement cewa an ga watan ramadan ko kuma an ga watan karamar sallah Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaga farko kenan koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam shine in an ce an ga wata ka dauka in an ce an ga wata ka aje to kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin yana zauna an zo an ce masa an ga wata ya dauka bai ce a sai kowa ya gani ba akwai ma wani hadisi da wani balaraban kauye yazo ya ce masa ya ga wata yace zaka shaida babu abun bauta bisan jantanta sai Allah yace ka yadda ni manzon Allah ne yace a tashi da azumi aje a sanar da mutane su tashi da azumi ko kana so ka ce duk azumin mukan da annabi yayi sallallahu alaihi wasallam shi ya dinga fita yana yarga jaririn wata sannan ya dauki azumi in ka karanta hadisan za ka ga an zo an babbashi labari kuma ya yadda da labarin kuma yace ana ai announcing a sanar ai announcement cewa a dauki azumi to kaga daga nan za ka gane ashe koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam shine in an ce an gani ka dauka in an ce an gani ka aje ka daina sauraron wani rudu duk gaba dai aje wannan saboda in kuka bar koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam to akan rudun ma Allah ba zai hada kanku ba ba ka gani a hakan ma sai ka je sai ga wani ya wuce wani a yan ganin watan ma saboda ran da shi wane ya gani ba ranar wane ya gani ba sai ga wani yau daya a wajensa wel ku kun yi daya ko biyu shi kuma yau wani ya fara daya wani kuma sai gobe zai gani biyu shi yasa ita kanta sallah sai ganta wajen hawa uku ita ma ko ba wa gani fa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq in kuka juya mutane suka juya gaskiya baya to a duk inda suka tafi kuma Allah ba zai hada kansu ba za su daddare وفي صحيح البخاري ايضا انا عمار بن ياسر رضي الله عنه حديث يا تبت cikin البخاري daga عمار دان ياسر الله يقرا مسه يدا من سام يوم الشك فقد اصاب القاسم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يجي دو وندا عمار بن ياسر يجي cewa من سام يوم الشك دو وندا يا ازمت رانا شكو فقد اصاب القاسم صلى الله عليه وسلم يا سابا منزان الله sallallahu alaihi wa sallam ba a yin azumin ranar shakka ranar shakku shine ranar da ana tunanin ko ramadan ko ba ramadan ba an fahimta ana iya tunanin misali yau ranar shakka shine duban farko ranar nawa ga wata kenan 29 to sai mutum ya ce to duk da dai gashi ba a tabbatar da ganin wata ba yau 29 to bari dai gobe ni kawai zan tashi da azumi dan tana iya yiwuwa ya zaman to goban an ga watan ko kuma tana iya yiwuwa can an jima a tabbatar da ganin watan shi yasa ka'idar ganin wata shine ka tabbatar kafin alfujir ya ceto ka samu labarin ganin wata koda da daddare ka kwanta to ka sa alam ko kuma ka ce in an samu labarin ganin wata a tashe ka ko karfe nawa ne a gaya ma dan ka kwana da niyya idan alfujir yake to ba kwana da niyya ba to kuma cikin sharadin azumi akwai at-tabiyyat kwana da niyya kai ba kwana da niyya kuma zancan ka ce to ni dai na kwanta an ce an ganshi sai in ci gaba da azumin kawai in kuma ba ganshi ban ci abinci na shine yawmu shak din ba a yin azumin ranar shakka sai an tabbatar eh gobe an tabbatar da ganin wata gobe azumi ko kuma yau an tabbatar da lissafin sha'ban ya cika 30 gobe za a tashi da azumi kawai sai ka tashi gaba gadi amma ba a yin azumin yawmu shak wannan hadithin Imam al-Bukhari ya ruwaito shi ainihin wato ruwaya Ammar bin Yasir wa min tariqi sunnatihi sallallahu alaihi wa sallam yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-qiyamu fi ramadan nadban wato tsayuwa a cikin watan ramadan a raya watan ramadana da qiyamul layli da tsayuwar dare wannan shi ma an so yana daga cikin nadban abun so a cikin wannan wata na ramadan wa fi sahihi al-bukhari an abi hurairah radiyallahu an anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi manzon allah sallallahu alayhi wa sallam yace man qama ramadan duk wanda ya tsaya a cikin watan ramadan ya raya watan ramadana da ibada imanan yana da imani wa ihtisaban kuma ya zama yayi ne dan neman lada gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi to an gafarta masa duk abin da ya gabata na daga zunubansa duk abin da ya aikata na zunubai Allah madaukakin sarki zai gafarta masa matukar ya raya watan ramadan da ibada kuma da imani kuma yayi ne dan ya samu kyakkyawan sakamako a wajen Allah to daga cikin wato sakamakon da zai fara samu gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi an gafarta masa abin da ya gabata na daga ainihin wato zunubansa kenan yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul layl raya watan ramadan da ibada wannan yana cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa min tariqi sunnati sallallahu alaihi wasallam fi sawm ta'jilul fitr nadban yana daga koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin azumi gaggauta buɗe baki da zarar rana ta faɗi mutane su gaggauta buɗe baki ba a san jinkirta buɗe baki jinkirin buɗe baki wannan baya daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da zarar an ce rana ta faɗi an tabbatar rana ta faɗi shikenan lokacin ainihin wato ajiye azumi yayi wa fi sahihi al-bukhari an sahal bin sa'd radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo allah sallallahu alaihi wasallam yace la yazalu an-nasu bi khairin mutane ba za su gushe ba cikin alherin allah ma ajjalul fitra matakar suna gaggauta buɗe baki duk wanda yake so ya zama cikin alherin allah kullun to ya zama yana gaggauta buɗe baki ba burgewa bane kace ai baka bude baki sai an yi sai kaje kai sallar magruba ka dawo Kano su ba ina maganar nutsuwa ka bar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ai ka kara rudewa ai ba nutsuwa a cikin barin sunna nutsuwa tana cikin bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ladan yana ta yana ta kiran sallar Allah ya bada lada amma ka tsaya kai bude baki amma kuma ba ce akai sai kai kyat ba karka ji an ce ajjal fitra kuma ka kawo wajen kwanuka guda 12 ka ajiya gaban ka kace dai sai ka ga bayan su a an ka dan samu dabino kace ka samu ruwa ka kurba ko kunu ko kaza kaza shikenan cikin kai dan abun nan kan zaman togo yanzu ba azumi kake ba kai koyi da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma ka je kai sallah in ka dawo kuma sai ka ainihin wato ci abincin da kake so ka ci a lokacin amma lalle mutane su zama suna gaggauta bude baki dan shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mutun zai zama cikin alheri ko da yaushe matukar ya zama sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta gaggauta bude baki baya sakaci da ita wannan hadithi ne wanda Imam al-Bukhari a cikin kitabu Sawm babu ta'jilul iftar ya kawo wannan hadisin na Sahal bin Sa'ad ومن طريق سنته صلى الله عليه وسلم في الصوم تأخير السحور ندبان yana daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam a azumi kuma jinkirta sahur kaji kuma duk ko ina an baka hankali ba sai shedan ya shigo cikin al'amarinka gaggauta bude bakin sai ga wani ba zai ba sai an sharu sai an yi sallar magruba ko a hanya mutun yake yana ganin rana ta fadi magruba ta yi parking ya samu kofiwa wata ko dabino a gefen hanya ya ci sannan ya karaso gida duk abin da mutum yake yi ya fara gaggauta bude bakin nan dan koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dan jinkirta bude baki wannan bid'a ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ummar sabbata ta gushe ba cikin alheri matukar ba ta jiran sai taurari sun fara fitowa sannan ta aje azumi akwai wanda su a aqida su ba a aje saboda Allah ya ce summa timmu siyama ila al-layl sun kiyarda manzo Allah ya fassara musu aya sai suka dauki fassara kansu ba sa aje azumi sai dare yayi duhu ya shigo taurari sun fito manzo Allah ya ce to al'umma ta ba za ta gushe ba cikin alheri matukar ba ta jiran sai taurari sun fito sannan ta yi bude baki to sannan kuma wani abu da zaka kara fahimta in ma rana ta fadi to ba azumi kake yanzu sunan abin da kake yi punishment tunda ka ki bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to shedan zai baka punishment dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza aqbala al-layl min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna faqad abtara as-sa'im da zarar rana ta buro gabas ta fadi amma mai azumi ya kai azumin sa yanzu duk mintunan da ka kara yanzu ba azumi sunan sa to ka zama dan muzabzabi da baina zalika kai ba azumi kake ba kuma kai ba kai bude baki ba to ya sunan wannan minti 5 minti 10 da ka bari kana ta shan yunwa wanda ita kuma ba sunan ta ibada ba hasali ma sunan wannan sabawa annabi sallallahu alaihi wasallam haka wajen sahur shi ma sai shedan ya shigo cikin al'amarin mutum sai ya ce ai shi tunda daddare yake cin abincin sai kwanta haji wannan ba sahur yayi ba abincin dare ya ci wani kuma ya ce ai cikin salala cewa yake in yayi sahur cikin salala cewa yake wani kuma ya ce ai shi durin da ya sahur azumi wahala yake mashi shedan ke yace la aka udanna lahum siratal mustaqim annabi ya ce ai amma shedan zai zo ya tabaka ai ciki na lalata waye ce sai ka ci abinci mai nauyi ko sai ka ci abincin da zai lalata maka ko dabino ka ci ko ruwa ka sha kai sahur abinda ka san baya bata ma ciki sai ka abin nan in ka ce azumi wahala yake baka waye ce sai kai kyat samu kunu ka dan kurba samu shayi ka dan sha samu dabino ka ci kai sahur so ake ka raba tsakanin jiya da yau yanzu zaka fara sabon azumi sabuwar ibada so ake yanzu wannan sabuwar ibadar ka ci wani abu sunan sa sahur dabino ne ruwa ne kunu ne abinci ne duk abin da kake ganin cikin ka zai iya karba kuma ba za ka samu matsala ba sai ka ci sai ka yi sahur da shi amma maganar karfe 12 dare ka samu abinci da indomi ka nade ta ka ci kai sahur wannan ba sahur bane sahur shi ana son a jinkirta shi saura kamar irin minti 20 ko 30 alfijir yake to sai a yi sahur wani sai ta yi cin saura minti 40 ko awa daya sahur yayi abinci yana nan a jingine kawai sai shi dan ya ce ai saura awa daya sai ya bacci baya tashi ya samu sallah asuba shi yasa duk lalata shedan ba wanda ya sallalata shedan kuma ya gaya ma yanda za ka kubuta sai shari'a in ka ki bin shari'a to ka shiga uku kuma ka fada hannunsa sai yanda yake abinda zai za kawai ka kufcewa shaydan shine bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi kana barin ci kashi ga hannunsa sai yanda hali shi yasa so ake kai sahur din ka samu sallar asuba cikin jami'i shi yasa aka ce jinkirta sahur din sai kaman saura minti 20 ko 30 minti 10 ya ishe ka sahur eh da kai sahur din ka gama kana jiran saura minti 15 alfujr ya ce to shikenan kana nan kana zaune kana zikiri ko kana karatun Qur'ani kana nan yan mintuna kadan kankace me sai ka ji kawai har an yi kiran sallah alfujr yake to sai ka tawo masallaci in kai sallah ka gama sallah sai ka koma an kwanta zaka sai ka kwanta amma shi ma za ka ga wannan falalar da yawa mutane da yawa zaka ji wani ya ce shi ba baya sau ai shi da ya gama wani da ya ma gama cin abincin dare ya ce to alhamdulillah na gama kenan sai kuma gobe da magariba ya gama wata kasaita ce haka har sanarwa yake shi fa yanzu to daga nan ba zai ƙara cin abinci ba sai kuma gobe da magariba babu burgewa a cikin sabawa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko akwai gidadanci da rashin wayewa a cikin annabi ya ce ayi kai kake sabbi da haka ba ce akai sai ka ci abin da cikin ka zai lalace ba ba a ce sai ka ci yanda kila azumi zai baka wahala to bari mu ji mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce game da sahur yake cewa wa fi sahih al-bukhari an sahal bin sa'ad radiyallahu an kale yace kuntu atasahharu fi ahli wannan sahabin sahal bin sa'ad Allah ya kara masa yadda yace na kasance ina yin sahur a cikin iyalaina a gida da iyali zamu zauna mu sahur thumma takunu sur'ati sannan gaggawa ta da hanzari na yana kasancewa ne an udrika sujuda naje na riski raka'a ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kila gidansa akwai tazara da masallaci yana gama suhur zai taso kila zai dauke shi minti 7 minti 10 kan ya iso masallaci yace gaggawar da yake yi daga gama suhur dinsa tare da iyalansa shine kokarin ya riski raka'a farko kar ta subuce masa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga wannan yana nuna maka ashe tsakanin sahur da sallar asuba akwai alaka ba a so lokaci tsawo tsakanin gama sahur din mutun da sallar asuba in kana so kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a sahur to shine ya zamanto malamai sun ce akalla ana so a samu tsakanin gama sahur dinka da ketowar alfujr akalla a samu minti 10 ko minti 15 ba kuma wanda zai zo ya tabbatar saura minti 1 akwai wanda ko kwanan nan wani ya tambaye ni azumin nafila wai masallatan guda biyu ne ala gafarta malam ɗayan ni ba shi nake bi ba kaji shi alfujr ina ruwan sa da wanda kake bi alfujr aka ce duk masallacin da kaji ko ba anan kake salla ba in kaji in masu yin as-salatu ne a farkon dare sannan daga baya su kiran salla to da kaji kiran sallan nan na biyu ko a wani masallaci ne lokacin salla ne yanzu ba lokacin sahur bane ko masallacin ku ne ko ba masallacin ku bane ko anan kake sallah ko ba anan kake sallah akwai wanda za ka ga shi kuma da yaji an fara an karbi lasbika tunda yanzu kaman masallacin murtala ladanan guda biyu ne akwai wanda an ji dama da an ji ya karbi lasbika za ka ga mutane a guje wani yana ta kokarin daukar ruwa ya sha saboda ya san as-salatu za ka wanda kawai aka yi masa wannan uzurin shine wanda ya tashi a makara bai san ya makara ba to shi wannan akwai hadisin da yace in ma ya ji kiran sallah ya karasa cin abincin sa amma ka tashi ka tabbatar lokaci yayi a kai ba da kai ake magana a ranar kuma dore ya kama ka a lokaci ya riga yayi kana ma ganin agogonka in banda san zuciya irin na mutane yana kana ganin agogonka yanzu akwai wanda da ta hadu baya jira a kira sallah ila azumin ya bashi wahala ya tattaro kayan arziki ga su ya tara a gaban sa an ce rana ta fadi ko ladan ya kira ko kai ya kira rana an ce akai ba fa kiran sallah ba an ce akai rana ce ta fadi amma in yazo sahur kuma lokaci yayi sai ya ce wai ba wannan masallacin yake bi da haka lokaci ake dubawa wani za ka kuma a agogon sa ya san karfe 5 aka ce alfujr yana ketowa wai amma ba kiran sallah ba sai ta cin abinci hatta ya tabbayyana to duk kaga waɗannan abubuwa ne waɗanda in mutum bai hankali ba sai ya zama azumin sa bai yi ba da haka wannan sai mutane sun kula ana so a samu dan interval tsakanin gama azumin tsakanin gama sahur da tada sallah kamar yanda zamu ji a hadisin kasa gurgurdan yanda za a karanta aya 50 a samu wanda ya iya kira'a sosai gwargwadon ya karanta aya 50 to shine malamai suka ce aya 50 akalla minti 10 ko minti 15 ka gama suhur dinka bayan minti 10 ko bayan minti 15 ai kiran sallar ainihin wato shiga sallah to wannan suhur dinka shine daidai irin wanda ake so kenan ina fata an gane وفي صحيح البخاري ايضا عن انس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه حديث يا تبت cikin البخاري daga انس daga زيد بن ثابت الله يكرم مس يدا قال يتي تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم wannan sahabi ya ji dadin sa yace mun yi sahur tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kwano daya annabi yana ci ni ma ina ci wannan daraja karamar daraja ce to ko da wayannan sahabbai sun yi zarra sun wuce sa'a ba cin musu ba a ce abokan cin abincin annabi sallallahu alaihi wasallam sune sahabbai iya wannan ya ishe su daraja ya ishe su martaba da daukaka ba mai damsul basira ce ba tababbe sai wanda yake tsine waɗannan bayan Allah in ba notinan kan mutun sun kwance ba abokan annabi sallallahu alaihi wasallam su yi hira tare su yi sallah tare sune suke binza sallah sune mamu dinsa kamar yanzu za a yi sallah ga liman ga mamu shi annabi mamu dinsa sune wannan sahabban sallallahu alaihi wasallam sune surkansa ayayen su ya aura sun aure nasa sune abokan mu'amala sa sune sojojin da suka mara masa baya akai jihadi akai tallata wannan addinin mun ba zama mutanen kirki ba ka ga mu waye da zama mutumin kirki nemo mun shi waye wanda tsarkin sa ya kai zama mutumin kirki in sahabbai ba su zama mutanen kirki ba akwai to ga sahabi Zaid bin Thabit yace mun yi sahur tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kai dai mai garin garin ku yace aka ce ka samu damar matsawa kusa da shi ya kai sahur kun ci abinci koda ba sahur ba tare da shi ai ina jin zaka dinga cika baki da wannan ba ce wallahi to ni har da his excellency mun ci abinci tare kaga ai kusanci ya kai kusanci ko yace thumma qama ila salat sanna annabi sallallahu alaihi wasallam bayan mun gama sahur sai ya tashi ya tafi wajen sallah qultu Anas dan Malik yace sai na tambayi shi Zaid wanda shi suka yi sahur tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaifa kam kai kam bainal adhan was suhur ya kai kimanin minti nawa daga gama sahur din ku zuwa tada sallah tunda su ba su da agogo a lokacin kafin zuwa musulunci an ce suna auna abubuwan su ne da abubuwan da suka saba kaman gurgudan a soke raƙumi a raba naman gurgudan kaza gurgudan kaza gurgudan kaje daga nan zuwa bakin gidan su gurgudan kazo daga nan zuwa yan tsaki misali haka suke auna lokutan nasu saboda sun san kaman yanzu kai ne kace minti nawa ne zai kai kanan yan tsaki a ce a nan da minti 10 ai zaka je yan tsaki an fahimta to haka su ma sun kiyaye wannan lokutan nasu to bayan sun shigo musulunci suka ce sai suka daina kintace da duk wani abu hatta da suka shigo musulunci har auna lokacin da sai suka dinga aunawa da ayoyi aka ce ya kai kimanin minti nawa tsakanin gama sahur dinku da ainihin wato kiran sallah kale ce qadru 50 aya yace gurgudan karanta aya 50 gurgudan karanta aya 50 shine malamai suka ce akalla kace minti 10 ko minti 15 karatu ba fa 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 karatu ne nutsuwa minti 10 ko minti 15 shine gurgudan gama sahur din Anas Zaid bin Thabit tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma kiran sallah na biyu to kaga ana so a nuna mana a sunna kenan sahur ana so a dan bada tazara tsakanin gama sahur da kuma ainihin wato kiran sallah madaman mutum ba makara yi ba makara ya tashi ba wa min tariki sunnati sallallahu alaihi wasallam fi ramadan yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ramadan ziyadatul khairi ƙara ayyukan alheri mutum ya yawaita ayyukan alheri ya ƙara in mai dukiya ne ya ninninka taimakon da yake yi mai karatun qur'ani ya ƙara rubanya karatun qur'anin adadin karatun qur'anin da yake yi mai salatin annabi ya rubanya mai zuwa guraren tafsirai ya ƙara dagewa ma'ana wata ne da ake so a ƙara ayyukan alkhairi wa fi sahih al-bukhari hadisi yazo cikin bukhari kana annabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi mutane kyauta ta alkhairi ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi kyautar mutane
ba a samu wani mahaluki mai kyauta irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi kyauta ce wa irin kyautar wanda ba ya tsoron talauci akwai wanda kyauta ce ta irin ta annabi ta sa suka shiga musulunci yanzu da zai ba mutun raƙumi 100 sallallahu alaihi wasallam shi bai aje dukiya ba shi dai kyauta yayi inji wani mawaki khairul khalqi anka ba manyan ayoyi ba ajewa yake ba in ya samu yau ga baki daya zai rabar da ita ga ya mun wanda yake da irin wannan imani sai wasu daga cikin sahabbansa da suka dosa ni irin wannan irin su dattijan arziki sayyidina abubakar radiyallahu anhu an taba cewa a kawo gudunmuwa shi ma ya dauko dukiyarsa gaba daya bayar amma ni da kai ba ce mu shiga mu yi irin wannan kyautar ba mu bayar da gurgudan abin da zamu iya kar ka bayar ka zo kai ta gunguni kai ta kunci ka kiwa mutane magana gara kai gurgudan imaninka an bayyanta wannan kunan bakin wacen sai imani ya kai yawa in gurgudan imaninka ka kasa goma ne ka ba da daya yi in kuma kai kana ganin sai ka kara yarfewa kai daya bisa 100 kai gurgudan abin nan ka an fi so kai abin da ba kunci ba gunguni kada dama 1000 ce da kai kuma bukatar ka 1000 ce wani ya zo ya baka tausayi ka dauki 100 ka bashi sai da kaje zakai abin 1000 shi na mai mata gibi wallahi wallahi 1000 ce ba cikakkiya wallahi kuma kaga wallahi wani ne ya zo kuma ya mata gibi kai ta surutu kai ta mita wannan ba lada sosai shi yasa suka ce sadakar da tafi lada ita ce wadda aka yi ta bayan wadata misali 1100 ce da kai sai kaga wani mabukaci yana son 100 zai ci abinci dama kai gaba ɗaya budget ɗinka da buƙatar ka 1000 ne sai ka ɗauki 100 ta kan sai ka bashi wannan ya fi lada sama da wanda shi kawai ayoyi ya ji an jaye imanin sai ya matso buƙatarsa ta 1000 ce sai ya 1000 gibi ya bada naira 100 saura nawa matsalar shine duk lokacin da yaje zai wannan buƙatar in ya tuno da cewa ya faiwa kuɗin gibi sai ya ji ba dadi to wannan jin ba dadin sai ya rage masa lada na ba ta gane annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyauta an bayyana har waɗanda ake ganin annabi ba zai ba su kyauta ba ya ba su aka ce me yasa kake ba irin wayannan ba wasu mutanen kirki ba yace kar su ce ni marwaci ne ni kuma ba marwaci bane ba wanda ya isa ba a isa a suffanta annabi sallallahu alaihi wasallam da ruwa kar su halaka su dinga zuwa su dinga shi mu ashe ma ana ta cewa yana da kyauta ashe marwaci ne mun je ya hada mu yasa duk wanda yazo sai ya bashi sallallahu alaihi wasallam to amma in ramadan yazo dama can haka dabi'arsa take haka halinsa yake ko da ramadan ko ba ramadan shine kana annabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bi khairin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyauta ta alkhairi wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan kuma ya fi tsana wato kyautar tasa ta fi yawa cikin ramadan shine yalqahu jibrilu alaihi salatu wassalam lokacin da malaika jibrilu alaihi salatu wassalam yake haduwa da shi wa kana jibrilu yalqahu kullal laila malaika jibrilu ko yana haduwa da shi a kowane dare fi ramadan cikin watan ramadan hatta yansalikha har watan ramadan ya fita kullun sai sun hadu da malaika jibril kuma kullun yazo sai ya ƙara mu kaimi a ƙara dagewa a ƙara matsawa da haka kullun annabi sallallahu alaihi wasallam mallan in aka ce goman ƙarshe kuma tazo a goma ta farko da ta tsakiya ma yana da kyauta tana nunkuwa to in ko aka ce goman ƙarshe tazo sallallahu alaihi wasallam to kaga anan ma ana so mu koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka zo qiyamul layl kai ta karatun alqur'ani amma ka tattara abincin ka cinye kai kadai annabi sallallahu alaihi wasallam yana qiyamul layl yana karatun alqur'ani kuma yana ciyar da dukiyarsa kar ai magana ciyarwa ka dinga ai da su wani ake a'a kunu zaka iya bawa almajiri ko wani mabukaci ba shi kunu a'a wani ne zaka ce a gidanka a dinga in an tashi a dinga wani kwano yastara a dinga bawa wani mabukaci kai kila wani kaga ya tara mutane wajen mutum 50 mutum 100 yana ci da su kai mutum ɗaya zaka iya cewa ciyar da shi kai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ittaqun nar walau bi shiqqi tamra ko tsagin dabino ne amma wani zai sai dabino ne naira 20 zai balle ledar a cikin aljihu shi ma cin dabino har da na smogal kuna tare da shi yana cin dabino amma wallahi ba ku san yana cin dabino sai ya dan basar ya ga kana kallon wani guri sai ya dauko dama kawai sai sai ya jefa shi guda goma ne wai ya dauki guda ɗaya ya ba wani shi ma ya samu ladan amma shedan ya hana shi ash-shaytanu ya'idukumul faqara wa yamurukum bil fasha haka zai cinye dabinan nan nasa guda 20 ko guda goma shi shi kadai ku lura za ku ga akwai wanda suke irin wannan dabinan ya kaga dai dabino ne naira 20 ko naira 50 maimakon ya sabu tunda ba shi da kuɗi da zai ciyar da wani amma ga dabino ne naira 50 fasa dauki wuteri guda uku ragowar babba wani mai daya wanda ya samu daya aka samu shikenan ka samu lada ka ciyar da mai azumi amma wallahi lalata irin ta shedan sai ya hana mu ba za ka san ya siya ba ba za ka san lokacin da ya ballale da aljihunsa ko kuma yana ta ci sai ya zo ka ce dan Allah akwai dabinin nan wallahi saura kwaya dai ka gan shi nan wai mun koyi ce to ga wani wai saura wallahi saura kwaya da kuma shi waye ya jifa a bakin sa ya hada to kaga wannan ba daidai bane annabi sallallahu alaihi wasallam za a koye shi a komai so ake ai koyi da shi kar ka zaman to ga ka a sauun gaba ga kiyamul laila da tarawih ba ta wuce ka kullun ga ka da qur'anin ka a aljihu da ka dan zamu lokaci zaka dauka kai amma murwaci ne kai Allah baya ruwa sallallahu alaihi wasallam in za ka koyi da annabi a komai kai koyi da shi kai koyi da shi a ibada kai koyi da shi a infaki ciyarwa kaji annabi sallallahu alaihi wasallam an gaya ma kyauta ce da shi da haka masu koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa zama marwata dan ka dauki sunna kawai a tsaye da gemu da dage wando kawai shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam har ka dauka sunnar annabi a aswaki ne kawai wa'annan duk suna cikin sunnoni kuma daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ciyarwa kuma Allah ta'ala da ya tashi magana cewa ba masu kudi kawai yace ba cewa ya ayyuhal ladina amanu ayar ma masu imani aka kira anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga abinda muka azurta ku da shi sabbi da ka abinda Allah ya azurta ka da shi komai kankanta sa dan tsinka ka ba wani wannan shine abinda aya take nufi ba wai kawai ana magana cewa masu dukiya su kadai ba su in sun tashi dama da yawa za su to kai kuma da ba za ka iya yi da yawa ba yi daidai gurgurdan abinda za ka iya hatta yansalikha ya'ridu alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam alquran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bujiro masa da alqurani ma'ana yana karanta wa malaika jibril alqurani fa idza laqiyahu jibril alaihi salam in aka ce annabi malaika jibril ya fara haduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ramadan kana ajwada bil khair min ar-rih al-mursala kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance alherin sa da kyautar sa ta fi sakakkiyar iska ka san aka saki iska duk inda mutum yake kai alhamdulillah musamman ana zafi duk inda kankanta guri yake iska za ta shiga ciki saboda kyauta irin ta iska ko ba ruwanta da wani banda wani da mai bin Allah da duk in Allah ta'ala ya tashi sako iska kowa ma sai ya ji wa sai shaka to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi sakakkiyar iska kyauta ka auna wace irin kyauta ce kai kuma ka auna a matsayinka na wanda kullun kana ganin kana kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam kana son annabi sallallahu alaihi wasallam kana son koyi da shi ya kake kai kuma ka dai ji shi kyauta ne da shi saboda ka karka dauki koyi da annabi ka tsince shi a iya wani guri kawai akwai wanda za a gan shi malam masha Allah akwai karatun Qur'ani wallahi wani ma alaramma ne hafizi ne amma murwace ba daidai ba ne kuma wani lokaci har da malamai su ma za ka ke kallon su kawai su sai dai a ba su sa aljihu wani lokaci ma an ce an aiko kai saka wanda ya aiko din ko kuma wanda aka aiko din ka ba shi tukuci sai ya ce to ai ma addu'a ko wai a dan ware ya kawo 10,000 a dan ware 500 ko 1,000 a ciki a bashi wai bai fasan za a kawo ba amma an kawo gaba da idan sa ya rufe to shikenan ai ma addu'a to Allah ya ma albarka Allah ya ma albarka eh Allah ma albarka a baka wani abu manna kuma to za ka su ma duk Allah ya gafarta mana gaba da za ka su ma suna da irin wannan wani lokaci kila da suna da irin wannan kila almajiran su da mabiyan su za su yi koyi da su amma ita shigo mutum yana shi ana kai masa gida shi kuma baya fito da shi wa min tariqi sunnati sallallahu alaihi wasallam fi ramadan yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin watan ramadan iltimasu lailatul qadr neman daren lailatul qadri fil wutri a cikin mara wato cikin wutri min al ashr al awakhir na goman karshe wato da zarar an ce goman karshe ta zo to kuma a rage bacci ba lokacin bacci bane dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nemi wato lailatul qadri a cikin wuti daren 21 daren 23 25 27 29 sai a dage ai ta neman da zarar shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam da Aisha take cewa da zarar goman karshe ta zo to annabi sallallahu alaihi wasallam shadda mi'zara wa aykada ahla manzo Allah yakan sake zage dantse ya kaurace wa iyalansa kuma su ma ya dinga farkar da su saboda dare ne wanda in Allah ya ce muke ka dace da shi yafi ibadar wata dubu yafi ibadar shekara 83 da wata dubu kabu Allah a cikin wannan daren yafi kabu Allah a cikin shekara 83 da wata hudu shi yasa bayin Allah daga ba sa wasa da wannan wannan lokacin to yana daga cikin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa in aka ce goman karshe ta zo to Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ainihin wato sake dagewa dan ya dace da wannan daren wa fi sahih al-bukhari an Aisha radiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر كوي كردادا ليلة القدر في الوتر أتكم مارا من العشر الأواخر نقوما كرشي من رمضان دقا أين هو توتى رمضان انتهى نريق السنة المحمدية في باب الصوم على سبيل تنبيه الأكلاء لا على سبيل الإحصاء ما ليتي أنا ني بياني تكي game da yi wa mutane bayanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya shafi azumi duk wannan malam yayi ne dan fadakarwa da jan hankali ba yayi ne dan ainihin wato ba da haushi ko tozartarwa ko kuma kokarin lissafa irin kurakurai da laifukan da mutane suke aikatawa ba abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana sai mu tashi albida ofisau